rundunar sojan Najeriya da ke cigabar fafata da ayan kungiyar Boko Haram na operation lafiya da ke garin Maiduguri suka ce sun samu nasarar kame wasu ayan kungiyar Boko Haram har su 163 da kuma wasu guda biyu da suka mika kansu da kansu a cigaba da suke yi da yaki da ayan kungiyar Boko Haram din. Komandan rundunar mai kula da shirin arewa maso gabacin Najeriya ne Major General Loki Rabo ya shaida manema labarai hakan a irin taron manema labarai da ke gudanarwa mako-mako kan irin nasarorin da rundunar ke samu da cigaba da yaki da ayan kungiyar Boko Haram din. Ko kuma akasin hakan komandan yace suna ci gaba da samun nasarori da dama da kuma gano makamai a hannun wasu ayan kungiyar Boko Haram din da ma kame wasu daga cikin su.
Operation Service Counter of the Boko Haram Terrorists in Mugia Village, the firefighters and civil crews across the resulted in 11 of the Boko Haram terrorists killed while 9 others were captured.
Komandan ya ce sun yi arangama da wasu ayan kungiyar Boko Haram din a ƙauyen Gulde da ke karamar hukumar Askidauba wanda nan ne ma suka samu nasarar kashe wasu guda 11 daga cikin ayan kungiyar Boko Haram din sannan kuma suka kame wasu guda 9 da ransu yayin da kuma sojin su guda ya samu rauni. Sai dai ce dukkan waɗanda suka kame suna nan suna gudanar da bincike a kansu.
And during the operation the officer and personnel of the company case and 15 others the corpses of 15 others were recovered by the
Komanda Irabo yace kamar da na shaida muku a baya wasu daga cikin jami'an sojan mu sun bace a lokacin da muke ci gaba da fafata da waɗannan mahara. Sai dai yanzu mun garo gawan waɗannan mutane guda 15 da kuma ɗaya daga cikin babban jami'in soja wato mai suna Lieutenant Colonel K. Yusuf wanda kuma tun mun riga da mun masa jana'iza kamar yadda ya kamata. Yace mun kuma sake samun nasarar kashe wasu ayan kungiyar Boko Haram din guda 6 a wajen yankin bangaren Lekki kuma mun gano makamai da dama daga wurin su a wani samai da rundunar sojan namu da kuma haɗin gwiwar jami'an tsaron farin da ake kira civilian jetiya da muka kai musu a wannan yanki. Sai dai wasu daga cikin su sun gudu. Yace a ranar 8 ga watan Janairun wannan shekarar ne ba muka saki arangama da wasu ayan kungiyar Boko Haram din a ƙauyukan Marwasi da Gareji kuma suke abin takeici mun rasa officer mu guda da kuma wasu jami'an sojan guda 4 yayin da wasu guda 3 kuma daga cikin sojojin suka samu raunuka. Sai dai mun samu nasarar kashe ayan kungiyar Boko Haram din har su 50 kuma mun gano makamai da dama ciki har da makamin ne mai karkabo jirgin sama da ma dai wasu ganan makamai masu dimbin yawa. Yace mun kuma samu nasarar kame wasu guda 9 daga cikin ayan kungiyar Boko Haram din sannan wasu guda 18 kuma kananan yara ne kuma zaka muna nan muna gudanar da bincike a kansu. Yace mun kuma samu nasarar kame wasu ayan kungiyar Boko Haram din a ranar 3 ga watan Janairu wanda kuma 4 daga ciki suka kasance mata da wasu guda 13 kananan yara wanda mafarantan wannan yanki suka mika wa rundunar sojan kasar a yankin Bunyadi da ke jihar Yobe. Yace binciken da muka gudanar ya nuna mana cewa waɗannan matan ƴan kungiyar Boko Haram din ne wanda suke ci gaba da arcewa daga dajin Sambisan sakamakon irin farmaki da muke kai musu. Yace har yanzu rundunar namu ta sake kame wasu ƴan kungiyar Boko Haram din tare da haɗin gwiwar civilian jetiya kuma skana da Usman da Wakil da Habe da kuma Yunusa. Yace a ranar 8 ga watan Janairu nan ne kuma muka sake kame wani da ake kira Abubakar sakamakon bayanan sirri da muka samu. Mun kuma kame shi ne a unguwar Gambole da ke cikin garin Maiduguri kuma akwai tabbacin cewa yana ɗaya daga cikin manyan ayan kungiyar Boko Haram din kuma yana ayyukan sa ne akan iyakan Chadin, Nijar da kuma Kamaru. Yace a ranar 6 ga watan Janairu nan ne kuma rundunar namu ta sake kame wanda ake kira Alhaji tare da harbin alsashen bindiga a kafansa wanda kuma ya amsa mana cewa shi dan kungiyar Boko Haram din ne kuma yana ɗaya cikin wadanda muka kai masu farmaki a wani hanya. Sai dai yanzu haka muna nan muna ma wannan din magani.
The total of 119 Nigerians were handed over to us as IDPs.
Yace a ranar 5 ga watan Janairu nan ne kuma aka mika mana wasu ƴan gurin hijira guda 119 ta hannun wasu sojojin haɗin gwiwa wanda a tabbatar mana cewa ƴan Najeriya ne. Waɗannan ƴan gurin hijira dai sun haɗa da yara da mata da kuma dattabai. Mun riga da kuma mun tantance su har ma mun mika su ga sansanin ƴan gurin hijira. Yace ko a daren jiya ma dai mun sake arangama da wasu ƴan kungiyar Boko Haram din a wajen yankin Marte. A sanadiyar hakan ne dai muka rasa jami'an sojan mu biyu sannan guda 4 kuma suka samu raunuka. Yace mun kuma kashe su da dama. Komanda Irabon ya kuma nuna mana wasu ƴan kungiyar Boko Haram din guda 2 wanda ce ɗaya daga cikin su yake ma majinyatan ƴan kungiyar Boko Haram din magani idan har sun samu raunuka. Ɗayan kuma shugaba ne na ƴan kungiyar Boko Haram din wanda suke kira Amir. General Irabon ya kuma nuna mana makamai da dama da yace sun kwato a hannun ƴan kungiyar Boko Haram din sakamakon ci gaba da fitattakan su da kuma kame su da suke a yanzu hakan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.